sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum. Barkamu da wannan daren yau Talata 14 ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yakin da sojojin Najeriya ke yi da 'yan ɓata gari na samun nasara, ganin yanda sojojin ke ƙara kubutar da mutane da aka yi garkuwa da su. Za ku kuma cewa masana a fannin kiwon lafiya da malaman addini sun ba da fatawa akan hanyoyin da idan an bi su za a kauce wa kamuwa da kuma yaɗa cutar coronavirus. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An sassauta dokar hana zirga-zirga a duk fadin China, amma wasu baki 'yan Afirka suna fuskantar matsalar nuna bambanci da wariya. Wasu hotunan bidiyo da aka sanya a kafafen sada zumunta na yanar gizo da hotuna da kuma hirarraki da mazaunan garin suna nuna wata alamar cin zarafin baƙaƙen fata da ke zaune a ƙasar, musamman ma a birnin Guangzhou da ke kudancin ƙasar. Baki 'yan Afirka sun gaya wa muryar Amurka cewa ana hana su shiga shagunan siyar da kayayyaki, ana tsare da su da kuma ware su don gwajin cutar coronavirus. Wani ɗalibi ɗan ƙasar Habasha a garin Wuhan ya faɗa wa muryar Amurka ta hanyar saƙon wayar salula cewa abubuwa suna wuce mazani a nan, nuna wariyar launin fata sai ƙaruwa yake yi fiye da yanda ma ba a tsammani. Ni da kaina na fuskanci matsalar a cikin kwanaki 7 da suka gabata, hatta mutanen da na sani a baya suna tsoro na a yanzu. Rikicin a Guangzhou ya ƙara ƙaimi ne a ranar 7 ga watan Afrilu, lokacin da hukumomi suka ba da sanarwar mutane 16 da suka kamu da cutar a cikin Afirka mazaunan ƙasar, da kuma yaduwar cutar a tsakanin al'umma a wani yanki da ake kira ƙaramar Afirka. India, Faransa da Nigeria sun kasance cikin ƙasashen da shugabanninsu suka tsawaita dokar hana fita da nufin dakatar da yaduwar cutar coronavirus, yayin da adadin waɗanda aka tabbatar da cutar a duniya ya cike miliyan 2. A yayin da yawan waɗanda suka kamu da cutar a India suka haura 10,300, Firayim Ministan ƙasar Narendra Modi ya ba da sanarwa a yau Talata cewa za a tsawaita da dokar hana zirga-zirga har zuwa 3 ga watan Mayu. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya gabatar da wani jawabi ta gidan talabijin a daren Litinin ɗin da ya gabata, yana cewa dokar hana fita a ƙasar zai kai zuwa 11 ga watan Mayu, wanda a lokacin ne hukumomi za su fara buɗe makarantu. Ya ƙara da cewa a ainihin ƙasar ta Faransa da yankuninta na ƙetare lamarin ya yi ƙamari sosai ta yadda ya fi ƙarfin gwamnati, don haka ya ce wajibi ne a ci gaba da kafa dokoki ta yadda za a samu ceton rayukan jama'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da miliyoyin daloli don taimakawa Vanuatu ta murmure daga wata mummunar guguwa da ta afka wa tsibirin Pacific a makon da ya gabata. Majalisar ta sanar da cewa za a kashe dala miliyan 2.5 daga asusunta na agajin gaggawa don ba da agajin ceton rai ga dubban mutane a Vanuatu da mahaukaciyar guguwa ta shafa. Shugaban kwamitin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock ya faɗa a cikin wata rubutaccen sanarwa da ya fitar da cewa mahaukaciyar guguwar ta yi ɓarna a Vanuatu tare da lalata gidaje, makarantu, hanyoyi da ma gonaki. Sanarwar ta ce kudaden za su baiwa hukumomi damar samun ingantaccen ruwan sha, abinci, matsuguni da kuma kiwon lafiya a inda ake matukar bukatar su. Mutane fiye da dozin ɗaya sun mutu sa'ad da guguwar ta tawatsa tsibirin Solomon, Fiji, Tonga da Vanuatu a farkon makon da ya gabata, inda iskar ta kada da ƙarfin zangon kilomita 200 a cikin sa'a ɗaya. A halin da ake ciki kuma, India ta ƙara tsaiwata dokar hana fita har zuwa 3 ga watan Mayu, yayin da adadin kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar ya ci gaba da hauhawa, amma ta bayyana yiwuwar sassauta dokar a wasu wurare a mako mai zuwa don taimakawa miliyoyin ma'aikata masu karɓar albashi na yau da kullum. A cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar ƙasar kan rana ta ƙarshe ta dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni 3, Firayim Minista Narendra Modi ya yi kira ga mutane da su zauna a gida na tsawon wasu kwanaki 19. Matakin da India ta ɗauka yana da manufar hana lamarin ƙara taɓarɓarewa. Hanyar da muka zaɓa ita ce ta dace, in ji Modi a yau Talata, kirana ga duk ƴan ƙasa shine kada mu bar coronavirus ta bazu zuwa sabbin wurare ta kowane hali. Dokar hana fitar India mai yawan mutane biliyan 1.3 wanda ita ce mafi girma a duniya kuma ɗaya daga cikin mafi tsauri ta fara ne a lokacin da cutar ta kama mutane 550 yanzu sun haura 10,000 yayin da kuma mutane 330 suka mutu.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shalkwatan tsaron Najeriya ta ce sojoji sun ceto wasu mutane 19 da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Zamfara da ƙarin wasu mutane 7 a jihar Neja. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Rundunar sojan Najeriya ta samu nasarar kubutar da mutum 18 a jihar Zamfara. Wannan al'amari ya faru ne a hanyar Maru da garin Dan Sado na jihar Zamfara. Haka rundunar sojan ta yi nasarar hallaka ƴan fashi guda 10 a wannan sashi. Cikin waɗanda aka hallaka din akwai wannan gagarumin ɗan fashi da ake kira Alhaji wanda ya daɗe yana addaba mutane a wannan yanki.
Navy Commander Abdulsalam Sani, jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar tsaron Najeriya kenan. Ke mani ƙarin bayani akan wani hoɓɓasa da dakarun operation hadarin daji suka yi a jihar Zamfara. Commander Abdulsalam Sani ya ce cikin mutanen da sojojin suka kubutar akwai maza 10 da mata 4 sannan sai yara ƙanana guda 4. Bugu da ƙari a wani yunkurin tsare jama'a da dukiyoyinsu, rundunar brigade na 31 a cikin wani harin kawar da ƴan bindiga daɗi a dajin dogon gona da ke jihar Naija sun samu nasarar kubutar da wasu mutum 7 da aka yi garkuwa da su a tun ranar 27 ga watan jiya na Maris. Sojojin kazalika sun kuma fafata da wasu ƴan bindiga daɗi a ƙauyen Kwantokoro duk dai a jihar Niger. Fafatawar da ta yi sanadiyar kashe ƴan bindiga da dama, wasu kuma suka tsere da munanan raunuka. Duba da yadda sojojin ke ta ƙwato mutanen da ake ta garkuwa da su akai-akai, to shin wani mataki ya kamata su ɗauka ne na mahana waɗannan ƴan bindiga samun damar sace mutanen? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman.
An daɗe su sauran jami'an tsaro, wato kamar a ce ƴan sanda da sauransu, da kuma jami'an da ke neman kamar secret service da sauransu, da kuma wasu ɓangarori na zamantakewan jama'a aka bar su suka lalace tun da daɗewa. Duk abin da ya faru sai a ce an tura soja, wanda shi ba haka ba training ɗin da aka yi mai ba kenan. So idan kuma a shawo kan irin wannan al'amarin, dole ne fa a waiwaya baya a ganta daga ina ne ita wannan tafiyan ta ɓaci, a ga abin da za a iya gyarawa sannan har mu kai ga cimma nasara. Dole ne fa su hukumar ƴan sanda ba su kayan aiki kuma a ba su training na kan NOAA na abuwa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Cutar coronavirus ba ta da magani,
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa 5 tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. Yeah. Madalla masana a fannin kiwon lafiya da malaman addini sun bada fatawa akan hanyoyi da idan an bi su za a kauce wa kamuwa da kuma yada cutar coronavirus. Kwararrun sun bayyana mu'amala da kud-da-kud kamar gaisuwa da mika hannu wanda ake kira shan hannu ko kuma musafaha na daga cikin hanyar yada cutar coronavirus a tsakanin mutane. Ga dai rahoto na musamman da wakilin mu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya hada mana kuma ya aiko.
Cutar COVID-19 cuta ce da mutane kan yada sabili da wasu mu'amaloli da suke gudana a tsakanin junansu. Sanin kowa ne cewa musamman arewacin ƙasar Najeriya, musamman ma Hausa da Fulani suna daukar gaisuwa ta hanyar shan hannu. Idan ba a yi ba, tamkar gaisuwar ba ta inganta ba. Sai dai kuma bayyanan cutar COVID-19 likitoci sun yi bincike inda suka gano cewa gaisawa ta shan hannu na daga cikin hanyoyin da ake yada cutar corona.
Wato a duk lokacin da aka shiga cikin wani hali dole a dinga sassautawa. In ka ce wa mutum assalamu alaikum, ai shine sallama mafi inganci. Musabaha yanzu a dan saurara. Kai mutum salamu alaikum ka gaishe shi girma, gaisuwa irin na girmamawa. Eh ko maka masa irin nasara kuna ranka ya dade. Daga baya in abu ya lafa a dawo a cigaba da cudanya. Amma yanzu mu yi hakuri. Wannan abin daga ɗaya ne sai ya zama biyu, daga biyu sai ya zama hudu, daga hudu sai ya zama takwas, daga takwas sai ya zama 16. Daga nan haka zai 32 60. To haka abubuwan suke in ka lura kasashen da suka yi suka basu kula da wuri ba. Haka abin yazo ya galabaice. Abu dokokin da aka fada sai a zauna lafiya. Mu dai shawaran da muke ba jama'a kenan, za a dawo a cigaba da mu'amala. In kuma mutane sun ga sun yi cudanya da yawa to a kula sosai.
A dai gefen malaman addini sun ce gaisuwar shan hannu ba dole bane, musamman idan ana fuskantar wata barazana na kiwon lafiya. Domin addini baya fada da fatawar da masana suka ba da zai inganta rayuwar al'umma.
A'udhu billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Imam Sa'idu Dalhatubawa.
Na farko yin sallama sunna ne. Kai wa dan uwanka musulmi sallama sunna ne. Sannan kuma shi ya amsa maka kuma farilla ne. Nasan Al-Qur'ani Allah Ta'ala ya ce wa idha huyitum bi tahiyatin, sai Allah ya ce fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ma'ana yayin da aka gaishe ku da gaisuwa irin ta musulunci, to ku ku maida wannan gaisuwan irin yadda aka gaida ku, ko kuma ku maida gaisuwar da tafita. Ma'ana idan mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kana da dama a musulunci ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa karawa da wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu in mutun yayi wannan yana da lada 30 haka wanda zai amsa shi ma yana da lada 30 amma kuma shan hannu shi musafaha kenan shi kuma wannan mustahabbi ne to wannan ya nuna shan hannu a musulunci mustahabbi ne ba ainihin farilla bane da za a ce dolan dole in kai wa mutun sallama ya amsa sai ka zo ka sha hannu da shi ba abinda ake so shine yin sallaman da amsawa so matsayin shan hannu a musulunci mustahabbi ne in mutun bai sha hannu ba a cewa yayi laifi amma kuma kai wa mutun sallama sunna ne shi kuma ya amsa maka farilla ne in yaji kuma yayi laifi kullun abinda musulunci ya yadda da shi shine duk lokacin da wani abu ya taso to a miƙa wannan abun ga masana wannan abun su bada fatawa akai akwai bangaren malamai anan akwai kuma bangaren ainihin su likitoci masana cututtuka na yau da kullun musulunci bai taba yadda yayi fada da wani abun da yake ya bada gefan ma wani yace abun da ya fada shine abun da za a yi rigo da shi in ya zama misali yanzu bincike ya nuna mutane ne ke daukan wayannan laluran suke zuwa su kai ma wadansu to a takaita ainihin zirga zirga da kuma ainihin shakuda da kuma mu'amala na kurkusa da ainihin sauran mutane wannan ba laifi bane musulunci yana goyen baya don duk abin da zai kawo kyautatuwa da madda zaman lafiyan al'umma da kuma kyautata rayuwar su musulunci yana goyen baya duk kuma abin da zai lalata wannan ainihin kyautatuwan zaman lafiyan al'umma da inganta rayuwar su musulunci yana fada da wannan abu
a duk lokacin da aka gabatar da wata fatawa ana yin hakan ne domin al'umma su wazantu game da abubuwan da ke faruwa sai dai ba a taro an zama ɗaya ba a yayin da wasu ke cewa sun yi na'am da wannan fatawar wasu kuwa cewa suka yi a tafau hakan ba zai karbu a gare su ba ga rukunin mutanen da suke cewa za su daina shan hannu domin kauce ma yada cutar coronavirus
ai wannan magana ce ta gaskiya kuma duk wanda ya yada wannan maganar ai ya nuna jahilcinsa kiri-kiri a fili da haka ta taɓa faruwa da an taɓa cewa mutane ya kasu je masallaci kasu je wani taro kasu ɗaurin aure kasu yi ba taɓa yi ba tasiri kwarai da gaske ta kamata a takaita yawo kuma ni na yaba wa gwamnatin tarayyar Najeriya gwamnatocin jihohi na ƙasar nan da suka ɗauki mataki na gaggawa na rage yawan mutane da mu'amala da sauransu kafin a galo abu ne na ɗan lokaci zai wuce kuma za a cigaba da hulla
sunana Abba Muhammad to ka san mu a nan arewa da yake za mu ce addini mu islama ya riga ya yi karfi a zukatan galibin mu a gaskiya dai ba kowa da kowa ne zan yi hannu da shi ba in dai ba mutumin da na dan amince masa ba sosai sosai na san kuma irin kusan takitakinsa haka wanda yake shi cuta ba duwa yana fuskan mutum ba ne haka yawa ba kowa da kowa ne a gaskiya zan yi hannu da shi ba a yanzu kan
sunana Alhaji Sagir Madakin Shira dangane da batun shan hannu gaisawa da likitoci suka ce a daina da gwamnati cikin jama'a haka saboda wannan ciwo na coronavirus da ya shigo a gaskiya yayi daidai amma matsalar mutanen kauye fa har yanzu waiwai din abin suke ji kai ni na ga masu digiri ma ba su yadda da wannan ciwon ba suna ganin kamar turawa ne suka shirye wani abu da sauransu za a hana su abin su na al'ada saboda haka a daure a ci gaba da wayarwa mutane a dinga gaya musu illar wani abu za a samu sakamako mai kyau
su kuwa waɗanda suke cewa za su ci gaba da mu'amala ta gaisuwar shan hannu sun ba da dalilan su na yin hakan
sunana Allah mai fiyaro ni kan ana fahimta wani abin da daga kasashen turawa ta fito to ta zo mana Afirka da kasashen duniya amma mu gaskiya ni yadda na fahimci abin mu yadda muka dauka a Najeriya mun dauki abin ma da zafi fiye da su
zafi
shine kamar yanzu kamar an rufe makarantu ma'aikatu wasu an ce daga abunan mataki kaza zuwa kaza kasu zo aiki masallata ta takaita zuwa a wasu jihohi a takaita zuwa 50 wasu ma jihohi sun hana zuwa kasuwanni to abun ba haka bane shi ba cuta kamar abunan na wannan corona na da ake kira yawa mutum tun ana cewa zazzabi da tari yau tun kamun wannan cutar ta zo ana tari ana zazzabi kuma wannan ba kamar kuturta bane wanda gashi alamu kana gani a jikin mutum saboda haka magana wani cutan ya dame mu mun dauki abun ma da zafi mu a Najeriya ni bai mu daidai ba ni yanzu yadda rayuwa na take na cutan ya da jama'a haka nake yi wani toshe fuska na wani baki ni duk ba na yin wannan kuma dan gaisa da kowa dan yi cutan ya da kowa yawa saboda haka ni na kira ma mai shugabannin mu wannan bana da razana ma mutane ne kuka aiki a cikin mutum amma kuma sai wanda ya fito daga kasar sai waje yanzu duk wanda suka dauka a Najeriya sai da suka dawo daga kasar waje tukuna suke da shi
ni a ra'ayi na abin da nake gani ya kamata mutane su ci gaba da muhasaba su da suka saba yi na hannu da hannu ba dan saboda komai ba za su iya samun kariya ta Allah saboda sun bi dokar sa da umarnin sa dan ko cututtukan nan ma da suke taso mana wannan wasifin majority sakin Allah da muka yi ne dan duk wanda ya yarda Allah zaka ko annobar ta zaka ya samu sauki yawa dan haka fata na Allah ya ba mu ikon ganewa kuma mu kasance masu yin musabaha a junan mu kuma wayanda suka kama Allah ya ba su lafiya amma insha Allah wannan ba shine matsala ba
saura da me idan kunne ya ji gangar jiki ya tsira Abdulwahab Muhammad wuri Amurka daga Bauchi a Nigeria
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger
wasanni a takaice
lokacin kungiyoyin kwallon kafa na Super League Professional na jamhuriyar Niger sun hiddo sanarwa dangance da halin da aka shiga na dakatar da wasannin kwallon kafa a kasar sanadiyar allobar cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19 Yusufu Idrisa shine ya karanta sanarwar a madadin kungiyoyi 14 na Super League Professional na wasannin kwallon kafa na jamhuriyar ta Niger
comme un seul homme en mettant de côté l'adversité qui caractérise les rencontres pour les gains des trophées et en agissant selon les directives du gouvernement telles que la fédération nous les a adressées nous avons décidé de ce qui suit 1
kamar mutum guda tare da mayar da aniyar kowace kungiyar kwallon kafa ta wannan kasar
domin lashe tukuici da makambe haka ma ta yi la'akari da umurnin gwamnatin wannan kasar kamar yanda hukumomin kwallon kafa ta wannan kasar ta jamhuriyar Niger ta sanar da mu mun dauki durra kamar haka na daya dai mun dakatar da dukkan wani aiki da atisaye na kungiyoyin kwallon kafa na kasar na jamhuriyar Niger da suka hada da motsa jiki da wasannin sada zumunci da tarurruka na komitocin gudanarwa na kungiyoyin kwallon kafa na biyu za mu iza ma'aikatanmu da yan wasa a wani lokaci na hutu wanda za mu biyan su na uku za mu shiga gadangadan a farfaganda ta wayewa al'umma kai game da wannan cutar ta coronavirus ko COVID-19 ta hanyar wata video wadda za mu hiddo wadda za mu bayyana illar wannan cutar wa ɗan kwallon kafa da ma sauran al'ummar jamhuriyar Niger tare da fadakar da su game da matakan da za su dauka domin yaki da cutar ta COVID-19 ina mai amfani da wannan damar domin na azawa kowanne nauyin nazari ya san tai a cikin wannan lokacin domin kowanne mu ya tuna cewa watan rana yayi kokari domin yakar wannan allobar ta cutar coronavirus
je saisis cette occasion pour mettre chacun de nous devant sa responsabilité face à l'histoire que chacun puisse avoir la fierté de se rappeler un jour d'avoir lutté de toutes ses forces contre cette terrible épidémie
anasa bangaren colonel major jibril hima pele shugaban hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger FENIFOOT
a lokacin da doki magana domin nuna gamsuwa sa game da wannan matakin da kungiyoyin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Niger suka dauka ta hanyar wannan sanarwar da suka hiddo sai ya ce
ce combat est un combat mondial chez nous c'est un combat national il concerne tout le monde comme je l'ai dit et la responsabilité de chacun d'entre nous est engagée parce que comme j'ai dit je l'ai dit auparavant à la presse si vous vous pensez que vous pouvez bien
wannan yaki ne na duniya ana mu bangaren yaki ne na kasa kuma ya shafi kowannenmu kuma kowannenmu an aza masa nauyi saboda kamar yadda na gaya ma yan jarida a kwanakin baya in kuna tunanin za ku kubuta daga wannan annobar ba lalle bane sauran jama'a za su tsira daga wannan cutar ta gama duniya kowa na da alhaki a cikin yaki da wannan cutar ta coronavirus ko kuma COVID-19 don haka ake son kowa ya kakkau kuma a girmama ka'idodi da dokokin da gwamnatin wannan kasar ta shimfiɗa tare da umurnin da kun wani kiwon lafiya suka zayyana.
C'est pour ça qu'on demande à tout le monde d'adopter un comportement responsable, de respecter les principes édictés par le gouvernement et les autorités sanitaires.
Today a ci gaba da labarin wasannin mu na ranar yau kusancewa a kasar Faransa jawabin shugaban kasar Emmanuel Macron a cikin daren jiya ne ya karfafawa duniyar wasannin kwallon kafa ta wannan kasar ta kasar Faransa dake ganin cewa za a koma wasannin Ligue 1 Conforama da Ligue 2 na kasar Faransa na kwallon kafa a ranar 17 ga watan Yuni mai zuwa idan Allahu ya kai mu yayin da za a koma atisaye da motsa jiki a filayen wasannin kasar na Faransa a ranar 11 ga watan Mayu mai zuwa haka zalika za a ci gaba da kokarin kammala wasannin kofin kasar Chad da Coupe Nationale da Coupe Ligue na kwallon kafa na kasar Faransa kodayake har zuwa yanzu hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa Federation Française de Football bata hito ta yi bayani akan haka ba shi kuma ruwan Felani tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar Belgium ko Belgique haka ma tsohon dan wasan kwallon kafa na kungiyar Manchester United ta kasar Ingila dake bugawa club din kasar China Shandong Luneng club din garin Jinan a kasar Shin ya soma murmushewa yanzu haka da cutar coronavirus ko kuma cutar gama duniya ta COVID-19 inda ya fito daga asibiti a yau Talata sai dai zai ci gaba da kasancewa a killace har tsawon kwanaki 14 kamar yanda kaidodi na kasar China game da yaki da wannan cutar ta coronavirus suka shimfiɗa a ranar 22 ga watan Maris da ya gabata ne Marwan Felani ya kamu da wannan cutar ta coronavirus kamar yanda kungiyar kwallon kafa da yake buga ma kasar China ta fito da sanarwa shi dai Marwan Felani shine dan wasan kwallon kafa daga cikin taurarin yan wasan da ke bugawa a kululuwar league ta 1 ta kwallon kafa ta kasar China wanda ya kamu da cutar COVID-19 kuma abin da ya sa a lokacin dole aka dakatar da ci gaba da wasannin kwallon kafa na kasar China na kululuwar league ko kuma na teburin kakar wannan shekara ta 2020 na kasar Shin ko kuma China Haruna Mamman Bagwa na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako yanzu ko ga Hadiza Kyari ta dawo da takaitattun labaran duniya
Akaice dai India, Faransa da Nigeria sun kasance cikin kasashen da shugabanninsu suka tsaiwata dokar hana fita da nufin dakatar da yaduwar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda aka tabbatar da cutar a duniya ya cike miliyan 2 a yayin da yawan waɗanda suka kamu da cutar a India suka haura 10,300 Prime Minister kasar Narendra Modi ya bada sanarwar a yau Talata cewa za a tsawaita da dokar hana zirga-zirga har zuwa 3 ga watan Mayu. A cikin wani jawabi da yayi ga al'ummar kasar kan rana ta karshe ta dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni 3, Prime Minister Narendra Modi ya yi kira ga mutane da su zauna a gida na tsawon wasu kwanaki 19. Sai kuma Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da miliyoyin daloli don taimakawa Vanuatu ta murmure daga wata mummunar guguwa da ta afkawa tsibirin Pacific a makon da ya gabata. Majalisar ta sanar da cewa za a kashe miliyan 2.5 daga asusunta na agajin gaggawa don ba da agajin ceton rai ga dubban mutane a Vanuatu da mahaukacin guguwa ta shafa.
Thomas Sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umurni sai kuma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakubu Makeri ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Allah ba mu alkhairi dan nasa amin summa amin assalamu alaikum